Sashin Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 a Jamhuriyar Niger kuma ana iya jin mu ta VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyar dukkan su a zango FM. Masu shawar jin mu ta na'urar computer suna yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraro masu assalamu alaikum barkanku da dare yanzu ma sahabo Imam Aliyu ne tare da Muhammadu Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar da wannan shiri.
Shugaban kasa yanzu duk damuwansa akan wato a bar maganan hanyar mai din nan ko ma hanyar noma kuma ba zai yiwu ba sai tare da gwamnati. To hakika bayanin da ya mana na farko shine dole ne mu ga yadda za a yi collaborate, za a hada kai tsakanin state government da ita federal government da za mu tabbata cewa a koma nada.
Gwamna Muhammadu Jibril Labindowo na jihar Adamawa kan taron majalisar tattalin arziki da shugaba Muhammadu Buhari ya bude yau Abuja. Hukumar zabe ta Niger ta ce sai ta yi a samu sakamakon zabe nan ba da jimawa ba. Murtala Faruk Sanyinna yana tafi da shirin labarin wasanni. Yanzu sai a fara da labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Barack Obama ya yaba da ci gaban da aka samu a yankurin sake kula dangantakar da ke tsakanin kasarsa da Cuba. Ne kuma kara da cewa bangarorin biyu suna tattaunawa ta hakika akan mulkin demokradiya da kare haƙƙin bil'adama. Obama ya yi waɗannan kalamai ne bayan wata ganawa da yi da shugaba Raul Castro a Havana akan hanyoyin da za a bi wajen kyautata dangantakar ƙasashen biyu a ziyarar kwanaki uku da yake yi a ƙasar ta Cuba. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da suka jagoranta, shugaba Castro ya yaba da matakan sauƙaƙa hada-hadar kasuwanci da tafiye-tafiye tsakanin ƙasashen biyu da hukumomin Washington suka yi, amma ya nuna buƙatar a janye takunkumin kasuwanci da aka ba wa ƙasar mai bin aƙidar kwaminisanci wanda ta kwashe tsawon shekaru 55 tana fama da shi.
Jami'ai a Somalia sun ce ƙungiyar Al-Shabab ta kai hari kan wani sansanin dakarun gwamnatin ƙasar inda ta halaka sojoji 6. Hukumomi sun ce jan ta'addan sun kai harin ne a sansanin soji da ke La'anya Burr mai nisan kilomita 40 da ke kudancin Mogadishu babban birnin ƙasar. Sun kuma kai harin ne ta hanyar farma sansanin ta ɓangarori biyu yau Litinin. Jami'an ƙasar sun ce an kwace motocin sojoji da dama a lokacin wannan hari. Shekaru da dama Majalisar Ɗinkin Duniya ta kakaba Somalia takunkumin hana asayar mata makamai, wata ƙasar da take fama da yakin basasa tun bayan barkewar rikici a shekara ta 1991.
Prime Minister Jamhuriyar Benin ya amsa shan kayi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar, yana mai jaddada cewa ɗan kasuwa Patrice Talon ne ya lashe zaben da gagarumin nasara. Prime Minister Leonel Zinsou ya amince da shan kayi ne gabanin hukumar zaben ƙasar ta bayyana sakamakon zaben. Sai dai sakamakon farko da ya fara fita ya nuna cewa Talon shike kan gaba a kidayar da ake yi. A cewar Zinsou, a jiya Lahadi ya kira Talon ya taya shi murna samun nasara. Ita kuma aka tabbatar da nasarar Talon, hakan na nufin shine zai mai gurbin shugaba Boni yayi wanda zai sauka bayan cikar wa'adi biyu da yayi yana mulki.
To labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. Masu gabatar da kara a kasar Belgium sun ce sun sake gano wani mutum da ake zargi yana da hannu a harin da aka kai kan birnin Paris a bara. Masu shigar da kara sun ce Najim Lasharuli mai shekaru 24 da haihuwa ya yi tafiya da wasu maharan na Paris zuwa kan iyakar Austria da Hungary ciki har da Salah Abdusalam da aka kama a mako da ya gabata a Brussels. Jami'an sun ce an samu alamun kwayoyin halittu na Najim a gidan da maharan suka zauna a birnin Avulais da ke Belgium. Har ila yau rahotanni sun nuna cewa Najim ya yi tafiya zuwa Syria shekara ta 2013. Yanzu haka hukumomi na nemansa tare da wani Muhammad Abrini da aka ga yana ta tuka wata mota da Abdusalam kwanaki kaɗan kafin harin na Paris.
Wasu sabbin 'yan gudun hijira da ke tserewa yaƙe-yaƙe a gabar ta tsakiya sun isa ƙasar Girka a cewar jami'an da ke kula da gabar tekun ƙasar. Rahotanni na nuni da cewa jami'an suna kuma yin amfani da ƙarfin tuwo wajen ganin sun daƙile wato bakin hauren daga tsallaka ruwan Aegean. Ɗaya daga cikin masu neman mafaka da yanzu haka take zaune a sansanonin wucin gadi da aka kafa a Idomeni a kusa da kan iyakar Macedonia da Girka ta gaya wa Muryar Amurka cewa wasu jami'an tsaro sun kewaye kwale-kwalensu suka kuma umarce su da su sauka su fada cikin ruwa. Wasu masu neman mafakar sun bayyana cewa an yi arangama a bakin gabar tekun Turkiya da ke Izmir yayin da suke kokarin zuwa su shirya da masu fasakorin jama'a.
Korea ta Arewa ta saki harba wasu makamai masu tafiyar gajeren zango a gabashin gabar tekun kasar. Jami'an Korea ta Kudu sun ce an harba makamin ne ko makaman ne yau Litinin a gabashin birnin Hamhang. Amma jami'an basu ambaci makaman da aka harba ko masu linzami ne ko kuma rokoki ne kadai. Makon da ya gabata Korea ta Kudu ta ce makwabciyarta ta Arewa ta harba makamai masu linzami masu tafiyar dogon zango. A cewar ta wannan mataki ne na maida martani kan karin takunkumin da Majalisar Dinkin Duniya ta kakaba a kasar. Korea ta Arewa ta jima tana barazana harba makaman nukiliya a yan makonnin nan akan birnin Washington da Seoul a wani mataki na kalubarantar atisayen soji da kasashen biyu ke yi duk shekara. Labaran duniya kenan ga maji daga nan sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Tamadalla a yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari bikin bude taron majalisar tattalin arziki ta Najeriya wacce take karkashin jagorancin mataimakin sa Professor Yemi Osibanjo da kuma gwamnoni a zaman wakilai. A jawabin sa shugaban ya jaddada muhimmancin Najeriya ta koma noma. Ga Umar Faruk Musa da ci gaban wannan rahoto.
A lokacin da aka yi hutun rabin lokaci ne na tuntuɓi gwamnan jihar Adama Alhaji Bindo Jibrila domin in ji ƙarin haske akan abubuwan da ake tattaunawa a gurin taron.
Shugaban ƙasa yanzu duk damuwansa akan wato a bar maganan hanyar mai din nan mu koma hanyar noma kuma ba zai yiwu ba sai tare da gwamnoni. To hakika bayanin da ya mana na farko shine dole ne mu ga yadda za a yi collaborate, za a hada kai tsakanin state government da ita federal government yadda za mu tabbata cewa a koma na da. Domin ya ba da misali ma tun yana yaro nan in the 50s yadda arewa especially take harkar noma. To yanzu akwai wani shi lecturer wanda ya zo daga former economy advisor ne na prime minister na India, shi ma ya magano kuma shi Audu Obe minister na shi noma ya yi bayani da sauransu commissioner mu na agric za su zo su haɗu da federal minister of agriculture a ga yadda za a bungasa maganar noma arewa.
Amma yana cewar dole a kafa kama kungiyoyi na manoma ta yadda za a ba su bashi wanda za a samu rangwame wurin biya. In aka kawo maganar bashi aka kawo bankuna a ciki maganar ruwa zai shigo.
Eh wato ba banki bane wato true kamar central bank ne kuma interest rate in single digit ne baya da yawa. Mu gwamnoni ne za mu ɗauki kuraren nan mu ba wa manoma kuma in sun yi noman sayar da kayan noman ba zai wahala ba don haka biyan bashin ba zai yawa wanda zai har ya dami su manoma ba.
Haka kuma takwaran shi na jihar Filato wato Mr. Simon Lalong ya yi mun karin haske akan irin manufofi na tattalin arzikin gwamnatin Muhammadu Buhari.
Ya ce ba za mu koma muna magana mai ana magana mai kamar an sani yanzu magana mai ya fara sama ya zama damuwa a Najeriya. Shi yasa kuma a cikin budget din shi wayannan abubuwan da muka dinga tattaunawa na kusan watanni guda uku ko hudu yau muka zo mu kalmasa so mu sa kuma yaya ne zamu aiki da shi tare da gwamnatin tarayya.
To akwai wato kungiyoyi da gwamnatoci na kasashen waje da suka ce za su haɗa gwiwa da Najeriya domin a yi abubuwa da ya shafi noma. Wayannan kasashen kana ganin haɗa gwiwa da su zai taimaka bunƙasa noma a Najeriya domin wasu manoma suna cewa kamar za a maida su bayi ne ba su ne za su zama ubangijin kansu ba da kansu.
Idan shugaba yana nan da zuciyar da zai yi abubuwa jama'a za su bi shi. Wannan abubuwan da muke nema shine shugabanci. Shi ya riga ya nuna shugabanci kuma ya nuna jama'a kuma wanda suke so su zo su shigo su taimaka mana tattalin arziki suna nan. Saboda haka ba manoma za a yi hakuri inda aka fara ya kamata ya hakuri kadan da shugaba mu ga abin da zai faru.
Gwamnan jihar Adama Bindo Jibrila kenan da Simon Lalong na jihar Filato suke tsokaci da ni akan manufofi da taron bita da ake akan sha'anin tattalin arziki na Najeriya karkashin jagorancin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Yeah. Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda hukumar zaben kasar wacce aka fi sani da Seni ta bayyana cewa ana samun ci gaba wajen kidaya ƙuri'u a zaben fidda gwani da aka yi a kasar jiya Lahadi. Kamar yadda za ku ci gaban wannan rahoto da Suleiman Muni Barma ya aiko mana.
Election presidential deuxième tour, commune de Washa, nombre de bureaux de vote 146.
Shugaban hukumar zaben Niger mai shari'a Bube Ibrahim kenan ta kafar labarai yana gabatar da sakamakon da ke shigo hukumar daga sassan kasar ta Niger a washe garin zagaye na biyu na zaben da ya hada Hamma Ahmadu na Model Lumana ta bangaren adawa da shugaba Isu Muhammadu na PNDS tarayya mai mulki. Mataimakiyar shugaban hukumar ta Seni Madam Katambe Hajiya Maryama ta tabbatar wa muryar Amurka cewa sakamakon na shigowa akai-akai daga yankunan karkara fiye da yadda aka gani a zagayen farkon da ya gudana a watan jiya, saboda haka ta ce akwai alamar bayar da kammalallen sakamakon wucin gadi na ƙasa baki ɗaya a ranar Laraba 22 ga watan nan.
Dai yanzu dai muna ba da sakamako daidai yanda ya kamata, tunda yanzu gaskiya suna nan muna samun sakamakon sosai-sosai, kenan muna ma tsammani da yardar Allah nan zuwa gobe muna karewa.
Akwai ɗan takara guda wanda shi bai aika wakilansa ba a wurin harkokin zaben nan, shin ya aka yi ake tantance sakamakon nan har da shi?
To ka san mu wannan zancen siyasa ne, wannan baidu mu abinda na sani da yake shi ɗan takaran bai janye takarar shi ba, takarar shi akwai, kenan mu aikin mu koma musa ayi wannan zabe, mu aikin mu kenan, tunda bisa wannan ne mun kallon tsuwa.
Saboda haka shugabannin kawancen jam'iyyun adawa wato kofa suka bayyana wannan zagaye na biyu a matsayin haramtaccen zabe, kuma tuni suka sanar da Majalisar Dinkin Duniya wannan matsayi nasu a yayin wata ganawa da wakilin kungiyar a Afirka ta Yamma Dr. Muhammad Ibn Chambers a ziyarar da ya kawo yanzu haka a Niger. Tsohon shugaban kasar Niger Alhaji Muhammad Usman ya yi min ƙarin bayani.
Mun kwatanta mishi irin yadda wannan zaɓuɓɓuka suka gudana, kuma mun kwatanta mishi wato matakan da muka ɗauka ganin ƙazamcewar wannan zaɓe, kurakurai da aka samu na ƙungiyar zaɓe mai zaman kanta. Ita wannan ƙungiya ba fa mai zaman kanta ba ce.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Daga kamar kuma rahotanni sun nuna cewa jam'iyyar PNDS tarayya mai mulkin jamhuriyar Niger din ce ta lashe zaben inda 'yan kasar suka yi a can. Wakilin sashen Hausa Awwal Garba ya aiko mana da cigaban wannan rahoto.
A nan ne akalin mu lissafi su kunyi da cewa kungiyar jam'iyyar PNDS tarayya ta samu ƙuri'u guda 2,443 a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru baki ɗaya, sai kuma jam'iyyar Lumana fa Afirka ita kuma ta samu ƙuri'u guda 14 a ƙasar ta Kamaru baki ɗaya. Birnin Yaounde na da rumfunan zaɓe guda 4, sai kuma birnin cinikayyar ƙasar Douala can kuma akwai rumfunan zaɓe guda 5. Wannan ne yasa na tambayi Shu'aibu Muha a matsayinsa na kakakin jam'iyyar Lumana fa Afirka daga sata jamhuriyar Kamaru ko mai yasa ba su fito ba domin kada ƙuri'unsu zagaye na biyu ga abin da ya ce.
Wannan zabe haramtaccen zabe ne.
Shugaban gangamin yakin neman zabe na jam'iyyar PNDS tarayya na kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya Alhaji Sahabi Jahadi ga abin da ya ce.
An yi zabe lahiya, kada kuma shi kasar Kamaru ta ba mu hukuma. Ko ina gaba da yamma akwai matsalolin, an yi zabe lahiya, an kare lafiya.
Shi ma mai sanya idanu na hukumar zabe mai zaman kanta Seni na kasar ta jamhuriyar Kamaru ya nuna farin cikinsa na yanda aka kammala zabe cikin kwanciyar hankali da lumana.
Alalle yan sanda sun zo sun yi aikin su, ka gani zabe yanda aka yi shi nan dai an yi cikin kwanciyar hankali.
Muhammad Awwal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
Hadakan mu a yanzu shi ya rage, zamanin nasara mun dage, zamu yi nasara kan mun dage, sarkar bauta da mun cizige, mai shin ma yanzu mu daddage, dan tsammu gama wasu sun toge.
Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe 5 saura kusan kwata. Hali yanzu kuma ga Murtala Faruk Sanyina da shirinmu na gaba.
Daga Washington DC. sashen Hausa na Murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni.
Najeriya ta ce ta shirya tsab domin karawa da kasar Masar a wasan nasara dole domin neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika. A kasar Jamhuriyar Nijar kuma an zabi birnin Doso domin karbar bakuncin gasar kokawar gargajiya ta kasashen yammacin Afrika ta wannan shekara. Dan wasan tennis wanda yanzu haka shike rike da kambin duniya Novak Djokovic ya ce ba adalci yadda ake bayar da kyautar lashe gasa iri daya ga ƴan wasan maza da mata. Zamu kuma kawo muku sakamakon gasannin kwallon kafa na League League na Turai. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin labaran wasanni. Sunana Murtala Faruk Sanyinna. To bari mu fara da Najeriya, inda bayan da kungiyar kwallon kafar kasar Masar ta fito fili a makon da ya shige, ta fada wa duniya cewar ta yi gagarumin shirin tunkarar kungiyar Super Eagles ta Najeriya a wasan nasara dole ta neman gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afrika. Ita ma Najeriya ta ce ta kimtsa sosai domin wannan karon battar karfe a kwanaki hudu masu zuwa. Mataimakin mai horar da ƴan wasan Super Eagles din na Najeriya Salisu Yusuf shine ya bayyana haka zantawarsa da wakilin mu na Ibadan Hassan Umaru Tambuwal.
Mun shirya ƴan wasa daga waje kuma muna fatan gobe su fara shigowa Najeriya da gobe.
A wannan wasar dai Najeriya na bukatar kimanin maki hudu da zai bata damar zuwa wasannin cin kofin na Afrika a shekarar 2017 a kasar Gabon. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A kasar Jamhuriyar Nijar an zabi birnin Doso domin karbar bakuncin wasannin kokawar gargajiya na kasashen yammacin nahiyar Afrika wato TOLAC na wannan shekara ta 2016. Ga wakilin mu na birnin Kwanni Haruna Mamman Bako da cikon labarin.
Bayan share shekaru da dama ana zaman hutu, kungiyar kokowar gargajiya ta yankin yammacin nahiyar Afrika ta yi alƙawarin gudanar da karo na waɗannan ƙasashen a jamhuriyar Nijar na kokowar gargajiya, kuma sabanin shirya wasannin a manya-manyan biranen ƙasashen na yammacin nahiyar Afrika. A wannan shekarar ta 2016 birnin Doso ne da ke gabascin babban birnin Yamai na jamhuriyar Nijar aka zaɓa domin karɓar bakuncin wasar kokowar TOLAC. A cewar wani mai sha'awar wasannin kokowar na nan birnin Kwanni, cewa da malam Mamman Sani, dole ne fa a zabi hilin kokowar na birnin Doso.
Wannan ya faru ne domin sanin cewa a yanzu ni dai a sani na bamu da wani hilin kokowa wanda yake taka rawa a zo a gani ko yake da sauye-sauye daidai da zamani kamar hilin kokowa na Doso. Tunda aka yi Doso soga, wanda suka yi kallon kokowa sun ga yadda tsarin hilin yake da girman shi da kuma ƙarfafa shi da aka yi ta fannin na'urorin sadarwa da na'urorin wutar lantarki. Ka a takaice dai an yi modernizan shi ya zuwa tsohon yayi zuwa sabon yayi. Wannan yana ganin shine abin da yasa aka dauki keta daga can zuwa Doso.
Wasannin na kokowar TOLAC na kasashen yammacin nahiyar Afrika yakan haɗa kasashen Nijar, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Guinea Conakry, Mali, Togo, Liberia, Ivory Coast, Saleo da Equatorial Guinea.
To Haruna, kada kai nisa domin ko an jima kaɗan za ka dawo ɗauke da sakamakon gasannin League League na Turai na wannan makon. To amma kamin wannan lokacin bari mu leƙa ƙasar Morocco, inda hukumar kwallon kafar ƙasar ta tabbatar da mutuwar mutane biyu a wani fada da ya barke tsakanin magoya bayan wata ƙungiyar kwallon kafa a ƙasar. Rikicin ya kaure ne bayan da kungiyar kwallon kafar Raja de Casablanca ta yi galabar Doke Shahab Reef Al Hosima da ci 2-1 a ranar Asabar da ta gabata, abinda ya haifar da jefe-jefe da kuma baiwa hammata iska tsakanin magoya bayan club din. A wata sanarwa da babban daraktan tsaro na farin kaya na kasar ya fitar, ya ce an kama tare da tsare mutane 31 da ake zargi da hannu a faɗan da kuma lalata kayayyakin filin wasan. Hukumar kwallon kasar kuma ta haramta wa magoya bayan club din na Raja halartar wasanninta na cikin gida har guda 5, inda kuma ta ci kungiyar tara ta dirhami 100,000. Kafafen yaɗa labaran kasar ta Morocco sun yi ta nuna wasu hotuna na magoya bayan club din sanye da tufafi koraye wanda shine launin kungiyar ta Raja, suna hantarar juna. To amma kuma babu tabbaci akan musabbabin tashin rikicin. To ne kuma da masu gabatar da kara suka so mu bincike akan wannan lamari. Nan gaba kadan nahiyar Afrika za ta karbi bakoncin gasar sada zumunci ta Premier, inji babban shugaban gasar Richard Scudamo. Gasar wacce ta kunshi kungiyoyi hudu da ake bugawa kafin so makakar wasanni sau daya a cikin shekaru biyu. An daina yin ta tun sa'ar da aka yi ta a nahiyar Asia a shekara ta 2003. Scudamo ya ce an shirya gudanar da irin wannan gasar a nahiyar Afrika. Shugaban yana bayani ne a wata kafar yada labarai ta kasar Afrika ta Kudu a wani taro da hukumar gasar Premier ta shirya a Cape Town, babban birnin kasar. To yanzu kuma lokaci yayi da zamu saurari sakamakon gasannin League na Turai tare da wakilin mu Haruna Mamman Bako daga Jamhuriyar Niger.
Zamu so mazagayen labarin wasannin mu na nahiyar Turai ne da kasar Ingila, inda ake makonni na 31 ana dabsawa, kuma an kara tsakanin Everton da Arsenal, inda Arsenal din ta yi nasara 2-0, sai Crystal Palace da ta sha kashi a hannun Leicester da 1-0. Chelsea da West Ham United an tashi 2-2. West Ham Bromwich ta sha kashi a hannun Norwich City 1-0. An tashi Southampton tana da 3, Liverpool tana da 2, Tottenham ta narke Bournemouth 3 da banza, yayin da Manchester City ta sha kashi a gida gaban Manchester United da 1 mai ban haushi. A kasar ta Ingila, Leicester ce ke kan gaba da maki 66, yayin da Tottenham take ta 2 da maki 61, Arsenal tana ta 3 da maki 55, sai Manchester City a matsayin ta 4 da maki 51, yayin da West Ham United take da maki 50, sai Manchester United mai maki 50. A kasar Spain ko an guga tsakanin Getafe da Eibar, inda aka tashi 1-1 a makonni na 30 na wasan kwallon kafa na La Liga, yayin da Sporting Gijon ta yi ma Atletico de Madrid 2-1, yayin da Espanyol de Barcelona ta yi ma Atletico Bilbao 2-1, Villarreal da FC Barcelona akai 2-2, Real de Madrid cikin fushi ta shahe FC Sevilla 4-0. A tebrin La Liga kasar Spain, FC Barcelona ce ke kan gaba da maki 76, sai Atletico de Madrid da maki 67, Real de Madrid tana ta 3 da maki 66, sai Villarreal mai maki 54. A makonni na 31 a kasar Faransa na Ligue 1, Marseille ta sha kashi a Stade Velo Drum 2-5 a hannun Rennes, yayin da Saint-Étienne ta narke Montpellier da 3-0, yayin da Paris Saint-Germain a Parc des Princes ta kwashi kashinta a hannun AS Monaco da ta yi mata 2-5. A kasar ta Faransa, bayan makonni 31 ana gogawa, Paris Saint-Germain ne dai ya kasance zakaran wannan shekara, kuma yana da maki dai yanzu haka 77. Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Niger.
A fagen wasan tennis kuma, mutum na farko a duniyar tennis Novak Djokovic ya ce ba daidai bane yadda ake bayar da kyautar lashe gasa iri daya ga ƴan wasan tennis din maza da mata. Djokovic na ganin cewa kamata yayi ƴan wasa maza su yi zarra a yawan kyautar da ake bayarwa, domin ko su ne suka fi makallata wasan masu yawa. Ko bayan da ya lashe gasar tennis ta Indian Wells a Paribas karo na 11 fiye da kowane ɗan wasa a tarihi, Djokovic ya bayyana buƙatar ƴan wasan mazaje da su ƙara ƙaimi wajen fafutukar samun fifiko a kan mata. Tun da farko kuma, babban shugaban gasar ta Indian Wells, Raymond Moore, ya yi wasu kalamai da ke nuna daidaito a tsakanin maza da mata a wasan tennis. To amma ɗan wasan na farko a duniya ya musanta waɗannan kalaman. Ya ce ƴan wasan mata suna fafutuka ne ga abin da suka cancanci a basu, kuma suna samunsa. To amma kuma ya ce kamata ya yi a yi adalcin fifita masu wasan da ya fi jan hankalin ƴan kallo masu sayen mafi yawan tikitin shiga kallon wasan. To da wannan kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na labaran wasanni na wannan makon. Kada a manta a sake kasancewa tare da mu a mako mai zuwa domin jin sabon shirin. A madadin wakilanmu Hassan Umaru Tambuwal daga Najeriya, da kuma Haruna Mamman Bako daga Jamhuriyar Nijar, da ma ɗaukacin sauran abokan aiki, Murtala Faruk Sanyin nan ne ke muku fatan alkhairi daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Yanzu kuma sashen muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta jajirce wajen yada ƴancin addini a fadin duniya, wanda ya hada da kudancin Asia, a cewar babban jakada mai kula da harkokin da suka shafi ƴancin addini David Sepestin. Baya ga kyawawan nasarorin da aka samu daga bangaren gwamnati da kungiyoyin jama'a a kudancin Asia, akwai sauran rana aka ba. A kasar Pakistan, gwamnati ta yi gagarumin kokari a ƙarƙashin shirinta na National Action Plan domin yaƙi da bangaranci da cusa tsatsauran ra'ayin ta'addanci, amma duk da haka matsatsauran ra'ayi na ta'addanci na ci gaba da musgunawa kananan kungiyoyin addinai ɗan tsiraru. Bugu da ƙari, har yanzu akwai dokoki na ridda kuma ana samun mutane da suka aikata irin wannan laifi. Yanzu haka akwai sama da mutane 20 waɗanda aka yanke mahukuncin kisa ko kuma zama gidan kaso har iya rayuwarsu domin aikata laifin ridda. Amurka ba ta da dokoki akan ridda ba, da dokokin azabtarwa domin canza aƙida a ko'ina a faɗin duniya. Ana amfani da irin wannan dokokin ne domin tauye waɗanda ke bin wata aƙida daban daga mafi rinjaye. A ƙasar India, al'ummomi daban-daban suna haɗa kai wajen ƙalubalantar ra'ayin tsigiranci, kuma a lokaci guda, ƙasar ta India ta yi fama da tashe-tashen hankula tsakanin al'ummarta. Wata ƙungiya mai zaman kanta ta ba da rahoton cewar kusan kullun ne ake kai hari akan Kiristoci a shekarar 2015 a ƙasar ta India. Ƙasar Sri Lanka na kan shirin zana sabon tsarin mulki, wannan na ɗaya daga cikin halin da ake ciki na sauyi da ake samu ta hanyar da ta dace. A cewar jakada Sebastian, a watan Janairu aka damƙe shugaban kungiyar Bodu Bala Sina, kungiyar masu tsoron ra'ayi da ke kai farmaki akan kananan kungiyoyin addini 'yan tsiraru a Sri Lanka. A Nepal kuma yanzu akwai fargaban tashin hankali akan kabilanci da addini, kuma tsarin mulkin kasar ya haramta sauyin aqida. A Bangladesh, masu tsoron ra'ayi sun kai hari akan masu rubutu akan shafukan yanar gizo kuma suka yi musu kisan gilla. Haka kuma, Amurka ta damu akan ci gaba da musgunawa da cin zarafin kananan kungiyoyin addinai da wuraren ibadarsu da 'yan bindiga ke yi waɗanda ke ikirarin yin mubaya'a da kungiyar ISIL. Babu wata ƙasa, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry, da za ta iya cimma burinta idan ta haramtawa jama'ar ta 'yancin aikatawa da bin irin aƙidar da suka yi imani da ita. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Shirin da ya kamu ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a taƙaice.
Shugaban Amurka Barack Obama ya yaba da cigaban da aka samu a yankurin sake kulla dangantakar da ke tsakanin ƙasarsa da ta Cuba, ya kuma ƙara da cewa ɓangarorin biyu suna tattaunawa ta hakika akan mulkin demokuraɗiyya da kare haƙƙin bil'adama. Obama ya yi waɗannan kalamai ne bayan wata ganawa da ya yi da shugaba Raul Castro a Havana akan hanyoyin da za a bi wajen kyautata dangantakar ƙasashen biyu a ziyarar kwanaki uku da yake a ƙasar ta Cuba. Jami'ai a Somalia sun ce ƙungiyar Al-Shabab ta kai hari akan wani sansanin dakarun gwamnatin ƙasar, inda ta halaka sojoji 6. Hukumomi sun ce 'yan ta'addan sun kai harin ne a sansanin soji da ke La'anyabur mai nisan kilomita 40 da ke kudancin Mogadishu babban birnin ƙasar. Sun kuma kai harin ne ta hanyar farma sansanin ta ɓangarori biyu a yau Litinin. Prime Minister Jamhuriyar Benin ya amsa shan kayi a zaben shugaban ƙasar da aka gudanar, yana mai jaddada cewa ɗan kasuwa Patrice Talon ne ya lashe zaben da gagarumin nasara. Prime Minister Lionel Zinsou ya amince da shan kayi ne gabanin hukumar zaben ƙasar ta bayyana sakamakon zaben. Sai da sakamakon farko da ya fara fita ya nuna cewa Talon shine ke kan gaba ƙidaya da ake yi na ƙuri'u. Masu gabatar da ƙara a ƙasar Belgium sun ce sun sake gano wani mutum da ake zargi na da hannu a harin da aka kai a Paris a bara. Masu shigar da ƙara sun ce Najim Lachiroli, mai shekaru 24, ya yi tafiya da wasu maharan na Paris zuwa kan iyakar Austria da Hungary, ciki har da Salah Abdusalam da aka kama a makon da ya gabata a Brussels.
Ta gaishe ka, masu haro ƙarshen shirin dare daga nan birnin Washington DC kenan, sai kuma can da asubahi za ku sake jin wasu abokan aikinmu da sabbin shirye-shirye ciki har da shirin tsaka mai wuya. Kamin na madadin Muhammadu Lalo da ta yi gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta kula da aikin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Justin Twist da ya rika mata, a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.